إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai jarin albarka a ƙarƙashin wannan anguwa ta Sura Bildi a cikin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a yau muna 8 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 7-8 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mumtahina kuma wannan shine darasin mu na 3 a cikin wannan sura mai albarka bismillah asallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فمن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Allah madaukakin sarki yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda, zai yi Allah madaukakin sarki ya sanya tsakaninku da wa'anda kuke gaba da su, Allah ya sanya soyayya a tsakaninku. Asallahu, zai yi Allah an yaj'ala bainakum, ya sanya a tsakaninku, wa bainal ladina adaitum minhum, da wa'anda kuke gaba da su, mawadda, soyayya. Wallahu qadir, Allah kuma mai iko ne akan haka. Wallahu ghafurur rahim, Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jinkai. La yanhakumullahu, Allah madaukakin sarki baya hana ku, anil ladina lam yuqatilukum, game da wa'anda ba su yake ku ba, fid-dini, dan addini, walam yukhrijukum min diyarikum, haka kuma ba su fitar da ku daga cikin gidajenku ba, an tabarruhum, ku kyautata musu, ko ku an tabarruhum, ku kyautata musu, wa tuqsitu ilaihim, kuma ku yi musu adalci, inna allaha yuhibbul muqsitin, Allah madaukakin sarki yana son masu adalci. Inna ma yanhakumullah, kadai Allah yana hana ku ne ku yi kawanceceniya, anil ladina qatalukum, ga wa'anda suka yake ku, fid-dini, a cikin addini, wa akhrajukum min diyarikum, suka fitar da ku daga cikin gidajensu, daga cikin gidajenku, wa zaharu ala ikhrajikum, kuma suka taimaka wajen fidda ku daga cikin gidajenku, an tawallahum, ku kaunace su, wa man yatawallahum, Allah madaukakin sarki yace duk mutumin da ya jibince su, fa ulaika humuz zalimun, wannan mutumin yana daga cikin azzalimai, wa ulaika humuz zalimun, wa'annan su ne wa'anda suka ketare iyaka su ne azzalimai. Allah madaukakin sarki bayan ya jama masu imani hankalin cewa kada su yarda su doki maƙiyin Allah da maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maƙiyin addini, kada masu imani su shigunce su a matsayin masoya. Bayan Allah madaukakin sarki ya buga wannan misalin, sai ya zo ya buga ma masu imani misalin cewa shi kafiri a duk lokacin da ka bashi dama, to shi idan ya samu dama shi ma za ya yi maka abin da kai baka mushi ba. Bi ma'ana shi idan ya samu dama ba zai shibince ka ba, ba zai kaunace ka ba, ba zai kulla soyayya da kai ba, sannan zai shimfida hannayen shi da duk wani karhi da yake da dama da shi saboda ya cutar da kai. Allah madaukakin sarki bayan ya tsawatar akan haka, to sai Allah madaukakin sarki yake kwatanta ma masu imani cewa ya kamata su yi koyi da Annabi Ibrahim da mutanen da suke tare da shi lokacin da suka faɗa ma mutanen su cewa lalle mu babu ruwanmu da ku da abin da kuka kasance kuna bauta ma kuma bayan Allah, bal ma suka gaya ma mutanen su cewa kafarna bikum, mun kafirce da ku wa bada bainana wa bainakumul adawa, haka kuma kiyayya ta bayyana a tsakaninmu da ku hatta tu'minu billah, har sai kun imani wahdahu illa qawla ibrahim. Bayan Allah madaukakin sarki ya yi ma masu imani cewa su yi koyi da Annabi Ibrahim, aya ta jiya sai Allah madaukakin sarki ya rufe ta da cewa wa man yatawalla fa inna Allahu huwal ghaniyul hamid, duk mutumin da ya juya baya to fa inna Allahu huwal ghaniyul hamid, Allah madaukakin sarki shine abun shi huwal ghaniyu, Allah madaukakin sarki shine mawadaci alhamidu shayabo. A nan tunda Allah madaukakin sarki ya ciza ya hana masu imani su shibinci wa'anda kafirai ne, Allah madaukakin sarki ya hana mu kulla kawanceceniya da su, to a cikin wa'annan ayoyin sai Allah za ya gaya ma masu imani su wane ne wanda ya kamata a kaunace su wane ne kuma wanda bai kamata a kaunace su ba. Sai Allah madaukakin sarki yake ce ma masu imani me yiwa Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya tsakanin wa'anda kuka ki, tunda cewa ƴan uwanku ne na jini, ƴan uwanku ne na karaba, ƴan uwanku ne na family, amma kafirci ya raba tsakaninku ya zamanto yanzu ba ku jibintar su, su ma ba su jibintar ku, babu soyayya a tsakaninku, to anan Allah madaukakin sarki yana koya mana yaya ne ake tarbiyyar mutum. Baya yiwa duk kullun a ce kai za a hana ka, duk kullun a ce za a takura maka, duk kullun ya zamanto umarni ake baka, to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce mutanen da kuke so ku kulla kawanceceniya da su, idan Allah ya ga dama sai ya hada soyayya tsakaninku da su, dama mi ya raba ku, ƴan uwanku ne, addini ne ya raba ku, ku kun imani da Allah su ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba, to Allah yake cewa asallah me yiwa Allah madaukakin sarki idan ya ga dama sai ya hada tsakaninku da ƴan uwanku cewa su ma su musulunta, sai ku kasance ƴan uwa ne a tare da ku. Sai Allah yake cewa la yanhakumullah, duk kafirin da bai yake ku ba saboda addini, duk kafirin da bai hidda ku daga cikin gidajenku ba, kuka yi hijira zuwa Makka zuwa Madina, to wannan kafirin Allah madaukakin sarki ya ba da damar cewa anta barruhum wa tuqsitu ilaihim, wa'annan sai a jibince su, sai a kyautata musu, sannan sai a musu adalci. Allah madaukakin sarki yace inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah yana son mutane wa'anda su suna da adalci. Sai Allah madaukakin sarki yake gaya ma masu imani to wanne kafiri ne wanda bai kamata a jibince shi ba, koko wanne kafiri ne wanda bai kamata ba shi mai imani ya kulla kawanceceniya da shi. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa yana hana mu ne akan wa'anda, Allah yana hana mu mu kawanci kafirran da suka yake mu, duk kafirin da ya nuna adawa kiri-kiri tsakaninka da shi, ya nuna zagon ƙasa, ya nuna cewa zai iya dasa bom a masallaci domin al'umma su tashi, koko ya nuna cewa zai ci amanar ka bayan ka bashi dama ku yi aiki tare, to Allah madaukakin sarki irin wa'annan kafirran su ne ya hana mu jibince su. Sai Allah yake cewa wa man yatawallahum, duk mutumin da ya kuskura ya jibinci irin wa'annan kafirran wa'anda suke yaƙan masu imani, Allah yake cewa fa ulaika humuz zalimun, wa'annan sune azzalimai sune wa'anda suke ketar dokokin Allah sune wa'anda ba su tsayawa inda Allah madaukakin sarki ya umarce su sai Allah madaukakin sarki yake mana bayani a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta Allah yake cewa asallah zaiyu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda Allah yake cewa zai yiwu Allah madaukakin sarki ya sanya kauna da soyayya tsakanin mutanen da kun kasance kuna gaba da su wato cewa su ne ƴan uwanku na jini amma abin da ya raba ku da su kawai ku wasu mutane ne da ku kun yi imani da Allah su kuma ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba a ƙalƙashin haka to sai Allah ya ce idan ya ga dama abu ne mai yiwuwa ya sanya soyayya tsakaninku ta hanyar su ma in suka yi imani suka musulunta sai ku kasance cewa ƴan uwan juna ne a tare da ku da su anan da Allah madaukakin sarki yake cewa asallah an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda idan muka doka cewa wagga aya tana da alaka da ayar da muka karanta jiya laqad kanat lakum uswatun hasanatun ta ina ne suke da alaka a lokacin da masu imani Allah madaukakin sarki ya hana su su kulla soyayya da ƴan uwansu koda ko na jini ne bayan sun kafirce to masu imani sai suka sai abin yake musu nauyi mutum baban su guda mutum wani mammashi ce wani baban shi ne amma addini ya zo ya hana cewa in dai su kafirai ne a shibince su to hakan yana ma mai imani nauyi gashi shi da baban shi amma addini ya hana su yi kawancece ne addini ya hana ya so baban shi saboda baban shi bai imani ba ko da shi da mammashi ko da shi da kanwashi ko da shi da magajin shi to Allah madaukakin sarki da yagga cewa abin yana yi ma masu imani nauyi sai Allah yake cewa asallah Allah zai yiwu idan yagga dama ya sanya soyayya tsakaninku da ku da wa'anda ba su yi imani ba a wasu malaman tafsirin kuma suna ganin cewa su masu imani lokacin da suka kudurta cewa za su rabu da wa'anda dukka ba su yi imani ba ko da ko ƴan uwansu ne to wannan yana yi musu nauyi sosai to dan Allah ya tausaya musu sai Allah yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sanya soyayya tsakaninku da ku da ƴan uwanku sai su ma su musulunta sai ku kasance yanzu ƴan uwa ne na jini kuma ƴan uwa ne na musulunci ibn kathir yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ay mahabbatan ba'da al-bighda sai Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya tsakaninku da ƴan uwanku bayan cewa kuna kiyayyar juna wa mawaddatan ba'da an-nufra sai Allah madaukakin sarki ya sanya kaunar juna a tsakaninku bayan cewa kun rage kun rarrabu shi yana kafiri kai kana musulmi to Allah idan ya ga dama sai ya sa shi ma ya musulunta sai ku kasance yanzu ƴan uwa ne na jini kuma ƴan uwa ne na addinin musulunci sai ibnu kasir yake cewa wa ulfatan ba'da al-firqa idan Allah ya ga dama sai ya hada kanin kafirai da kanin masu imani ya sa su ma kafiran su musulunta sai ya kasance yanzu babu wani abu na gaba a tsakanin su shine abin da ibnu kathir ya haka yato a kalkashin wannan ayar asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda al-imam az-zajjaj a cikin littafin shi na tafsiri a kalkashin wannan ayar yake cewa asa duk inda asa ta zo indai Allah madaukakin sarki shine yake magana to wajibatun minallah idan Allah ya ce asa ni yanzu a yare na larabci idan na ce asa ina nihin da shi zai yu in yi kuma zai yu in ki amma Allah madaukakin sarki idan ya ce asa zai yu Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya tsakaninku da wa'anda ba su yi imani ba to yana nihin cewa tabbas shi Allah madaukakin sarki zai sa wannan kamar yadda malamai suke cewa la'alla fi kalamin nasi majazi wa la'alla fi kalamin lahi haqiqi a duk lokacin da bawa zai ce mai yiwa in zo tafsiri to tana yiwa ya zo tana yiwa ya kizowa amma Allah madaukakin sarki da ya ce la'alla zai yi to Allah madaukakin sarki ya dokan makan shi alƙawarin cewa zai yi wannan abin kamar yadda nan Allah madaukakin sarki yake cewa asallah zai yi idan muka zo fassarawa zamu ce zai yi amma abu ne wanda zai tabbatu inda ni ne zan yi ko kai ne za ka yi sai ya zamanto za mu iya yi ko ko mu ki amma Allah madaukakin sarki idan yace asa to yana nihin da ita tabbas ku wannan abin zai faru. Ibn Taymiyyah a kalkashin wannan ayar asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum, Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ayar nazalat fil mushrikin alladina adu Allah wa rasula, wannan ayar da Allah yake cewa asallah mai yiwa Allah ya sanya kawanceceniya da soyayya tsakaninku da ƴan uwanku kafirai waɗanda ba su yi imani ba. Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ayar ta sabka ne a cikin kafirai mushrikan Qurayshawa waɗanda suka zan kin adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan cewa shi dan dangin su ne, bayan cewa shi a cikin su yake, bayan cewa sun san baban shi, sun san mamman shi, amma suna adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yazo musu da addinin musulunci. Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ayat ta sabka ne a cikin mushrikai waɗanda suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mithlul ahzab, kaman mutanen ahzab, ka abi sufyan ibn harb, kama abi sufyan dan gidan harb da ibn sufyan ibn al haris. Ibn Taymiyyah ya zana mushrikai da dama waɗanda sun yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ba'da mu'adatihim lillahi wa rasulihi, Ibn Taymiyyah yake cewa waɗannan mushrikan bayan cewa suna kiyayya da Allah, suna kiyayya da manzon Allah, ja'ala Allahu bainahum wa bainar rasul wal mu'minina mawadda, sai Allah madaukakin sarki ya sanya cewa bayan su suna adawa da annabi, suna adawa da abin da ya zo da shi, to sai Allah madaukakin sarki ya sa su ma suka musulunta, sai suka kasance yanzu babu wani mutum da suke so a doran ƙasa kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ta Ibn Taymiyyah tana a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa. Hadisi ya tabbata daga Aisha, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, take cewa ja'at Hind bint Utbata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisha take ba mu labarin cewa akwai wata mata da ake ce mata Hind bint Utba, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take ce mishi ma kana ala ahli al-ard min khaba'in ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khaba'ik, take cewa manzon Allah ni fa ada kamun in musulunta, kamun in yi imani, babu mutane, babu ƴan gidan da nake so in ga cewa Allah madaukakin sarki ya wulakanta su, ya kaskantar da su kamar kai da ƴan gidanku da dukkanin wanda ya ce ya yi imani, take cewa amma bayan na imani da Allah madaukakin sarki, thumma ma asbaha al-yawma ala dhahril ard, take cewa kamun in yi imani da kai da danginka da kai da duk wanda ya yi imani, ban kiba cewa dukkanin wani bala'i da dukkanin wata masifa da kaskanci da wulakanci ya same ku, tace amma bayan na musulunta ma asbaha ala dhahril ardi ahlu khaba'in, take cewa yanzu tunda na musulunta babu wasu mutane a gari ko wata ƙasa da nake so Allah madaukakin sarki da ahabbu ilayya an ya'zu min ahli khaba'in, tace a lokacin da babu mutanen da na tsana da nake so in ga cewa wulakanci ya same su kamar kai da sahabbanka, amma yanzu bayan cewa na yi imani kuma babu wasu mutane da nake gan nake so in ga cewa Allah madaukakin sarki ya dora su akan ƴan adawa, Allah madaukakin sarki ya ba su nasara kamar kai da ƴan gidanka da mutanen da suka yi imani tare da kai, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata aidan wallazi nafsi biyadihi, manzon Allah yake ce mata tabbas ka a nan gaba ma za a kishin cewa kin ƙara sona, kin ƙara san masu imani, kuma kin ƙara san duk wani mutum da ya miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki. Wannan hadisin na Aisha yana nuna mana cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adatum minhum mawadda, Allah madaukakin sarki hayya cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawarin, saboda gashi an samu wata kamunta musulunta tana ganin dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wulakanta, amma bayan ta musulunta kuma yanzu babu wani mutum, babu wata al'umma da take so kamar al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna maka cewa Allah madaukakin sarki idan yace a bakin shi asa ko la Allah mai yiwa, to Allah madaukakin sarki yana cika wannan abu ne. Haka hadisi ya tabbata daga Ibn Shihab, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa a'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain safwana ibn umayyah mi'atan min an-na'am, yake cewa Ibn Shihab yake cewa a lokacin da aka ƙare yakin Hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doki raqumma daga nau'i na raqumma da shanu guda 100 yabba wani da ake ce mishi Safwan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara doka wasu 100 yabba shi summa mi'a sannan manzo Allah ya ƙara doka kala 100 na dabbobi yabba shi qala ibnu shihab yake cewa haddathani sa'id ibn al-musayyib ya bani labarin cewa anna Safwan qala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabba Safwan wannan dukiyar ta na'am yabba shi 100 kuma ya ƙara mishi 100 kuma ya ƙara mishi 100 yake cewa wallahi laqad a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma a'tani yake cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wannan kyautai ya bani 100 ya ƙara mini 100 kuma ya ƙara mini wata 100 yake cewa ma a'tani wa innahu la'abghadun nas ilai Safwan yake cewa na kasance ina kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wannan kyautai amma yanzu fama bariha yutini hatta innahu la'ahabbun nas ilai Safwan yake cewa manzon Allah yana ta mishi kyauta har sai da yaji yanzu a doran ƙasa babu wani mutum da yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cewa manzon Allah ya mishi wannan kyautai wannan duka hadisi ne mai nuna mana cewa Allah ya tuka ma manzon Allah alƙawalin cewa zai sanya soyayya tsakanin shi da wa'anda suka kishi tsakanin shi da wa'anda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah madaukakin sarki yake ce mana wa bihadha allafa Allah baina ashabir rasul wannan duka yana yi mana nuni ne akan cewa Allah madaukakin sarki ya hada kan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwan shi wa'anda ba su yi imani ba dama su ƴan dangi guda ne ƴan family guda ne menene ya hada su kawai su sun yi shi yayi imani su ba su yi imani ba to sai Allah madaukakin sarki ya hana shi ya jibince su amma bayan sun yi imani da Allah ya duba zakatansu ya ga cewa suna shan wahala idan an raba su da ƴan uwansu to sai Allah madaukakin sarki yace asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adatum minhum mawadda kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wadhkuru id kuntum a'da'an kutina lokacin da kuna ƴan adawa fa allafa baina qulubikum Allah madaukakin sarki ya hada a tsakanin zukatanku Allah madaukakin sarki yake cewa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance da ni'imar Allah madaukakin sarki su abukan juna ne larabawa su mutane ne wanda sun kasance suna yaki a tsakaninsu larabawa sun yi shekaru da shekaru suna yaki tsakaninsu ba tare da wani abu ba tana yiwa dan dalilin da zai sa yakin dan dalili ne wanda bai taka kara ya karya ba akwai wani yaki da ake ce maharbul ibl akan wannan taguwai larabawa wasu kabilu ne guda biyu kabilan aus da khazraj sai da suka yi shekara 100 suna kashe junansu saboda wannan taguwai Allah madaukakin sarki sai ya zo da musulunci bayan Allah ya zo da musulunci ya sa larabawa suka bar wannan adawa suka bar wannan kiyayya suka bar wannan yaƙe-yaƙen a tsakaninsu suka dawo suna ƙaunar juna kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi Allah yana gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah shine wanda ya taimaka maka da taimakon shi wa allafa baina qulubihim Allah ya hada kanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce ma annabi law anfaqta ma fil ardi jami'an da a ce katiyar koko ka bada duk abin da ke akwai a doran kasa ma allafta baina qulubihim kai ba za ka iya hada kan larabawa ba su bar yaki a tsakaninsu kai ba za ka iya hana su kashe junansu ba amma saboda rahamar Allah saboda addinin Allah ya ci gaba sai Allah madaukakin sarki yassa larabawa suka yi imani wannan kiyayyar tasu sai ta kasance tamkar soyayya ne a tsakaninsu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma larabawa cewa alam ajirukum dullalan fahadakumullahu bi, shin yanzu ku larabawa ba na same ku ba, wa'ansu mutane ne batacci kuna bauta ma gumakai, sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku saboda addinin shi. Manzon Allah yake ce musu wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, koko wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum bi. Larabawa sun kasance wasu mutane ne wanda kabila da kabila ba su shan innuwa guda, suna kashe junansu, sannan babu rahama a tsakaninsu, wanda ya fi karfin wani ya kashe wanda ya fi karfi. Alqawiyyu ya'kulu ad-da'if, ma'ana in kai karfin mutum ka kashe shi ka amshe dukiyar shi ka amshe matar shi. Haka larabawa suka kasance suna yi a jahiliya, bayan addinin Allah ya zo sai suka bar wannan abin, suka kasance suna kulla kawanceceniya ta soyayya a tsakaninsu. Sai Allah yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda, mai yiwa Allah madaukakin sarki ya sanya kauna da soyayya tsakanin wa'anda da ba masoyata ne na juna ba, da su ba su yi imani ba, ku kun imani kuna gaba tsakaninku. To sai Allah ya ce abu ne mai yiwa, abu ne mai sauki a wajen shi, ya hada kawunan ku dawo kuna kamnan junanku. Sai Allah yake cewa wallahu qadirun, Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya hada kawunan kafirai da masu imani. Ibn Kasir yake cewa wallahu qadirun ay alama yasha'u min aljam'i bayna al-ashya'il mutafarriqati wal mutabayinati wal mukhtalifa. Ibn Kathir yake cewa abu ne mai sauki a wajen Allah, abubuwan da ba za su taba haduwa ba, abubuwan da suke nesa da juna, abubuwan da suka rarrabe, Allah abu ne mai sauki ya hada kawunan wa'annan abubuwan. Idan dai Allah madaukakin sarki ya hada kawunan larabawa bayan cewa suna kashe junansu, Allah ya hada kan masu imani da kafirai bayan cewa suna kiyayya da junansu, to wallahu qadir, Allah mai iko ne akan duk abin da ma ake tunanin bai yiwa. To Allah madaukakin sarki mai iko ne akan cewa ya ga wannan abun ya hadu. Sai Allah yake cewa wallahu ghafurur rahim, Allah madaukakin sarki mai gafara ne, koko Allah madaukakin sarki mai rahama ne kuma mai jin kai ne. Ghafurun sai ya kasance Allah madaukakin sarki mai yahewa ne, ar-rahim wanda yake yana da rahama. Ai ma'anar shi sai ya kasance annallaha tabaraka wa ta'ala yaghfiru lil kafirina alladina kafaru idha tabu, sai ya kasance Allah madaukakin sarki yana yahema wa'anda suka kafirce. Idan tunda ya kasance kafirai ba su yi imani da Allah ba, suna kiyayya da junansu, to yanzu tunda sun musulunta kada su ji a ransu cewa yanzu Allah madaukakin sarki ba za a yahe musu ba, saboda sun yi adawa, sun yi gaba, sun yi kiyayya da masu imani. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu qadir wallahu ghafurur rahim, ai laihikan da suka yi na baya na kiyayya da masu imani, to Allah madaukakin sarki ya yahe musu. Haka duk mutumin da yayi wani aiki wanda yana tunanin ya saba ma Allah madaukakin sarki, to idan ya tuba Allah madaukakin sarki za ya karbi tuban shi, kuma Allah madaukakin sarki za ya gafarta mishi. Kamar yadda Allah yake fada mana a wata ayat cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, kace musu ya ku bayuna wa'anda suka yi banna a kawunan su, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah madaukakin sarki yana yafe zunubai gaba daya. Ashe duk zunubanmu idan muka tuba muka koma ga Allah, duk abin da muka yi a baya na shirke-shirke, duk abin da muka yi a baya na kafirci, duk abin da muka yi na adawa, duk abin da muka yi na saba ma Allah madaukakin sarki, to idan muka tuba Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa shi kaw za ya gafarta mana. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سألنا يكتم ما سو إيماني أي الله بهنا كبا كويك أوان تيجينيا كويسو يأيا كجبنتي وأن دكافران دسوبس يكيكوبا duk kafirin da bai yaki mai imani ba, sannan bai yi kokarin hidda masu imani ba daga cikin gidajensu, to wannan Allah bai hana ba a yi ƙawanceceniya da shi, kuma Allah bai hana ba a nuna musu soyayya. Sai Allah yake cewa la yanhakumullah, ai Allah madaukakin sarki bai hana mu ba mu yi ihsani mu kyautata ga kafirin da shi bai yaƙi masu imani ba saboda addini, kuma sannan bai yi ƙoƙarin cewa ba ya hidda masu imani daga gidajensu. Wannan ayar malamai suna cewa rukhsa ce, sauki ne Allah madaukakin sarki ya kawo ma masu imani, saboda abun yana da wahala. Ba yiwuwa a ce babanka ko mammakka ko kananka ko magajinka babu wata alaka da za ta ƙara shiga da kai, saboda shi kafiri ne kai kana musulmi. Hakan za ka ji cewa babu daɗi, saboda kowa yana so ya ga yana rayuwa da shi da ɗan uwan shi. To sai Allah madaukakin sarki ya kawo ma masu imani saukin cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah bai hana mu ba mu kyautata ga kafirin da shi bai yaƙe mu ba, kuma shi bai hidda mu daga cikin gidajenmu ba. Allah ya ce a kyautata musu, kuma sannan a musu adalci. Allah madaukakin sarki yana son waɗanda su masu adalci ne. Hadisi ya tabbata daga Asma da ya Abu Bakar da Allah ta ƙara tabbata a gare ta, take cewa qadimat ummi wa hiya mushrikatun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan sahabi Asma'u da ya Abu Bakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi take ba mu labarin cewa mammatta ta zo wajenta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alhali ita kuma mammatta ba ta yi imani ba, mammatta mushrika ce. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سي تزو وجن منزل الله تنا تنبيش تكي توا غاشي مما تاتازو تنا سو ميهيرة دونيا الهالي اتكم مشركاتي أفا أصل أمي أسماء تكي تنبيه منزل الله شنينزو زين إيا zaman rayuwa da ni da mammata mu zan kihirar duniya tunda cewa ita mushrika ce bata yi imani ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata sili ummaki, na'am sili ummaki. Manzo Allah yake ce ma Asma babu laihi ku zamna ku yi hirar duniya da ke da mammaki, duk da cewa ita mammaki mushrika ce bata yi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Wannan hadisin kuma al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi. Haka al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullah ibn Zubair da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa qadimat qutailatu alabnatiha asma bintu abi bakrin bihadaya. Ita qutaila ita ce mamma Asma da ya Abu Bakar, Allah ta ƙara tabbata a gare shi ita mammata ta bata yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ita kuma Asma ta yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kuma Allah ya hana masu imani su yi soyayya da waɗanda ba su yi imani ba. To sai mammata ta kawo mata hadaya, ta kawo mata kyauta, sai ta ƙi amsa wa hiya mushrikatun. Asma ta ƙi amsa fa abat Asma an taqbala hadiyataha wa tudkhilaha baitaha. Asma ta ƙi amsar wannan kyautar da mammata ta kawo mata, hamma ta hana ta ta shiga gidanta. Fa sa'alat Aisha radiyallahu anha, sai ta tambayi Aisha, ni fa mammata ta zo ta kawo mini kyauta, kuma ni na rahe gida na hana ta ta shigo gidana, kuma ban amshi kyautar da ta kawo mini ba, saboda ita mushrika ce, ni kuma nayi imani da Allah, nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ta tambayi Aisha, ita kuma Aisha sai ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Tunda cewa su masu imani suna jin nauyi a ce ga mammakka ko ga kananka, amma babu damar ku yi wata alaka tare da shi saboda Allah ya hana. To dan Allah ya tausaya ma masu imani, sai ya ce duk kafirin da bai yaƙi masu imani ba, to wannan kuma bai hidda masu imani ba, kuma bai taimaka aka hidda masu imani ba, to wannan za a iya rayuwa da shi a zamna tare da shi a jibince shi. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna allaha yuhibbul muqsitin, Allah madaukakin sarki yana son masu adalci, yana son masu kyautata adalci a tsakanin mutane. Al-Imam al-Baydawi da Ibn Ajiba a cikin littafin su na tafsiri suke cewa inna allaha yuhibbul munsifin, alƙashin fadar Allah madaukakin sarki inna allaha yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci suke cewa inna Allah yuhibbul munsifina alladhina yunsifuna bainan nas Allah madaukakin sarki yana son mutane wa'anda idan za su yi adalci a tsakanin mutane guda biyu to suna kokarin su ga cewa sun tabbatar da adalci wa yu'tunahumul haqq sannan duk mutumin da yake da gaskiya ana Allah yana son shi idan an zo rigima kada ka duba cewa wani naka ne ko wani dan farcin ku ne ko kuwa na ba kungiyar ku yake ba Allah yana son duk mutumin da in an zo shari'a zai doki gaskiya ya ba mai gaskiya koda ko wannan mai gaskiya ba dan uwan shi bane ba tare suke ba wa yahkumuna bainahum bil adli tam Allah yana son mutane wa'anda suke kokarin su ga cewa sun tabbatar da cikakken adalci a tsakanin mutane wannan ayar kuma koko wannan jumlai da Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci tana koya mana cewa mutum yayi kokari ya zamanto adili a cikin matanka kai kokarin cewa matanka kaji a jikinka cewa ka kamanta musu adalci didda abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya san cewa akwai wahala dole zuciyar mutum za ta karkata zuwa ga wata amma Allah ya yi umarni da cewa mutum yayi kokari in dai mutum yana son soyayya Allah to yayi kokarin cewa har a tsakanin matan shi yayi kokarin cewa ya tabbatar da adalci haka tsakanin yaya duk mutumin da yake so Allah madaukakin sarki ya kamnace shi ya so shi to ya ga yayi kokarin kamanta adalci a tsakanin yayan shi kada ka saya ma wani gida ka ki saya ma wani ka saya ma wani mota ka ki saya ma wani ka biya ma wani lakwal ta daruruwan kudi ka bar wani yana ikon din gwamnati ko ku ka biya ma wani kayan karatu wa'anda suna da tsada wani kuma ka ki saya mishi wa'annan kayan to har tsakanin a dan yi hakuri a dan saurara anan Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake so ya shiga tsakanin inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son wa'anda suke yin adalci to mutum yayi kokarin ya kamanta adalci a tsakanin yayan shi haka mutum yayi kokarin cewa ya kamanta adalci a tsakanin abokanai na zamantakewar tare sawa'an mutanen nan aiki ne ya hada ku a koko mutanen nan unguwa ce ta hada ku koko makwabci ne shi to kai kokarin cewa ka mishi adalci ba tare da ka zubo ruwa ka bata mai kofa gida ba ba tare da kai wani abun da zai cutar da wannan makwabcin naka ba idan dai muna so mu samu soyayyar Allah haka kuma duk alakar da ta hada ka da mutum sawa'an makwabci ne ma'aikaci ne kasuwanci ne ya hada ku ya sanya ka gaba saboda shi bai san yadda ake al'amarin ba to kai kokari in dai kana son Allah ya soka to kai kokarin cewa wannan mutumin ka kamanta mishi adalci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah yake cewa kada kiyayya da junanku wata kiyayya da tsohuwar gaba dake akwai ta sa mu kima junan mu adalci Allah yace ya'dilu mutane su yi adalci huwa aqrabu littaqwa wannan shine yafi kusa da tsoron Allah madaukakin sarki shine yafi kusa ga kariyar azaba ta Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake so Allah madaukakin sarki ya jibince shi kamar yadda wannan ayat ta fadi to dole ne sai mutum ya kasance ya kamanta adalci a tsakanin zamantakewar shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idha hakamta a duk lokacin da kai hukunci fahkum bainahum bil qist kai hukunci a tsakanin mutane da abu wanda yake adalci ne inna Allah yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son mutane wa'anda su adillai ne wata rana an samu wata daga cikin mutane wa'anda suna da kuɗi wa'anda ake ce musu banu makhzumiyya koko bani makhzum akwai wata diya a cikin su da tayi sata bayan tayi sata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kire mata hannu to akwai sahabin manzo Allah Usama ibn Zaid sai zo jan manzo Allah yana neman ya nema mata ceto cewa kada a kire mata hannu saboda su mutane ne wanda suna da kuɗi kuma suna da dangantaka mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yake ce mishi yanzu kai zaka nemi a tashfa'a fi haddin min hududillah manzon Allah yace kai yanzu a cikin hukuncin Allah ne abunda Allah yace ayi kake neman ka nema ma wata ceto saboda gidansu akwai kuɗi koko saboda ita diyar manyan mutane ce anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi yake cewa inna ma kana ahlaka man kana qablakum manzo Allah yace dama abun da ya halaka al'ummar da suka gabace ku annahu idza saraka fihimul ghani idan mai kudi yayi laihi tarakuhu ba za a kama shi da wannan laihin ba ba za a kai shi gidan kaso ba tana yiwa ma shi ya cuce ka ko ko hilinka ne yacci amma idan an je sai ya baro ka shi ya dawo gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza saraka fihimul da'if amma mutumin da shi ba kowa bane idan yayi sata ko yayi laihi manzo Allah ya ce aqamu fihi alhad sai su doki hukunci su mushi saboda shi ba kowa bane manzo Allah ya ce to wannan abun yana daga cikin abun da ya halaka al'ummomin da suka wuce manzo Allah bai tsaya a nan ba yace waymullah manzo Allah ya ce na rantsi da Allah law saraqat fatima manzo Allah ya ce dadiyar shi fatima za ta yi sata manzo Allah ya ce laqata'tu yadaha manzo Allah ya ce wallahi da na kire mata hannu wannan yana nuna cewa duk al'ummar da suke so Allah madaukakin sarki ya saukaka musu bala'i da suke ciki dole sai sun yi kokari sun makan su adalci duk gidan da ake so rahamar Allah ta sabko to dole sai an yi kokarin an yi adalci a tsakanin mata sai an yi kokarin cewa an kamanta adalci a tsakanin yaya dole sai an ga cewa abinda aka mawana inda hali an mawane wannan yana daga cikin abun da yake gajar ma da mutun soyayyar Allah madaukakin sarki kamar yadda wannan ayata ta fada mana inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son mutane wa'anda suna yin adalci a tsakanin junansu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisin da al-Imam Muslim ya fitar manda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsituna ala manabirin min nurin an yamini al-arsh wa anda za su ki suke yin adalci a tsakanin mutane idan an tashi ranar tashin al-qiyama to za a yi wani minbari za a yi wani bene dan karamin bene haka na haske sai su zo su zamna a hannun a dama ta Allah madaukakin sarki duk da cewa hannayen Allah dukan su dama ne amma hadisin ya zo da cewa an yaminil arsh mutanen da suke yin adalci za a yi wani dan karamin mumbari na haske sai a kawo su a daidai damar Allah madaukakin sarki ya aje su alladina ya'diluna fi hukmihim duk mai san idan an tashi ranar tashin alkiyama ya zauna kusan hannun Allah madaukakin sarki akan wani mimbari to wannan mutumin dole sai yayi kokari ya kamanta adalci a cikin lamarran shi na rayuwa alladina ya'diluna fi hukmihim wa'anda za su samu wannan matsayin a ranar tashin alkiyama sune wa'anda suke yin adalci a tsakanin mutane wa ahalihim sune wa'anda suke yin adalci a tsakanin matansu sune wa'anda suke yin adalci a tsakanin ƴan uwansu sune wa'anda suke yin adalci a tsakanin kannunsu da magajiyansu koda ko sun raba uwa amma ubansu guda wa mawallu da duk abunda wa mawalu da duk abunda aka ba su jibinci kanshi su yi kokarin cewa sun kamanta adalci to wa'annan mutanen sune za a tada ranar tashin alkiyama saman wani minbari mai haske a hannun dama na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa wa tuqsitu ilaihim duk kafirin da bai yaki mai imani ba sannan bai hana shi ba ya zamna a garin shi lami lahiya lau to Allah yake cewa anta barruhum wannan sai a kyautata musu wa tuqsitu ilaihim Allah ya ce kuma a yi musu adalci inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son mutane wa'anda su adillai ne anan bayan Allah madaukakin sarki ya umarce mu da cewa anta barruhum mu jibince su wa tuqsitu ilaihim sai Allah ya ce mu yi musu adalci anan akwai wasu malaman tafsirin da suna ganin an tuqsitu ilaihim shine a dauki wani abu na dukiyar masu imani wani abu na kudi na baitul mal na musulmi a basu saboda a jawo hankalinsu su ma su yi imani ga Allah kamar yadda Ibn al-Arabi ya fassara a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an da al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin shi na tafsiri sai ya kasance wa tuqsitu ilaihim kuma su adalci ay tu'tuhum qistan min amwalikum ala wajhi as-sila shine ku doki wani abu na dukiyoyinku ku ba su saboda dama akwai dangantaka a tsakaninku da su idan kuna yi musu wannan kyautai kuma ga dangantaka ta jini to za ku iya jawo su suma wata rana su musulunta sai ku kasance ɗan uwa ne tare wa laysa al-muradu bihi al-adl ibn al-arabi yake cewa abinda ake nihi da shi ba wai a musu adalci ba a doki kudi a zanki musu kyauta saboda a jawo hankalinsu fa innal adla wajibun fi man qatala wa fi man lam yuqatil ibn al-arabi yake cewa dama ai adalci tsakanin kafirin da yayi yake ka da wanda bai yake ka ba ya zama dole ka musu adalci a rayuwa idan wani abu ya hada ku amma abinda Allah madaukakin sarki yake nihi anan shine a zanki musu kyauta domin a jawo hankalinsu wasu malaman tafsirin kuma suna ganin wa tuqsidu ilaihim ku musu adalci an ta'dilu fi ma bainakum wa bainahum min al-wafa'i bil ahd duk abinda aka yi yarjejeniya aka yi alƙawari cewa wanga da kafiri da masu imani ga yadda za a yi to man Allah madaukakin sarki yana jan hankalin masu imani cewa kada ka ga cewa shi kafiri ne ka cuce shi kada ka ga cewa shi kafiri ne ka hana mai haƙƙin shi kada ka ga cewa shi kafiri ne ka zalunce shi a'a addini bai bada wannan damar ba sai Allah ya ce wa tuqsitu ilaihim su ma mutane ne waɗanda za a yi musu adalci waɗanda suka hakaito wannan magana kuma akwai al-Imam Zajjaj a cikin littafin shi ma'ani al-Qur'an da al-Imam Shawkani dukkanin ma'anar tana doka wa tuqsitu ilaihim a musu adalci kuma idan wani abu ya samu na ganima ko wani abu ya samu na falala Allah a doka a ƴan musu saboda a jawo hankalinsu su yi imani da Allah madaukakin sarki wannan kuma yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu adali a cikin wannan al'ummar kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma larabawa tun kamun a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai shaidar da cewa shi adali ne a tsakaninsu mutum ne wanda baya cin amana mutum ne wanda baya karkata ga wani bangare zuwa ga wani bangare idan an zo shari'a da kafiri da mumini idan musulmi ya ci haƙƙin kafiri to manzon Allah yana yin tsaye akan cewa sai an hiddo wannan haƙƙin na kafiri an bashi haƙƙin shi hadisi ya tabbata hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito daga Hudhaifah ibn al-Yaman yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake ba mu labarin cewa ma mana'ani an ashhada badran Hudhaifah ibn al-Yaman yake cewa babu abin da ya hana shi yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin badr yace illa anni kharajtu ana wa abi husailin yace mun fito da ni da husail za mu tahiya madina sai kafirran quraishawa suka tare mu suka ce mun antum innakum turiduna muhammadan ku kuna so ne ku yi hijira ku je madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma saboda suna tsoron kada su kashe su sai suka ce musu ma nuridu a'a mu ba wajen manzo Allah za mu ba inna ma nuridu almadina kawai dai za mu tai ne garin madina mu yi balaguro sai wa'annan kafirran na quraishawa fa akhadhu minna ahadallah wa mithaqahu lanansarifanna ila almadina wa'annan quraishawan kafirran quraishawa suka ce musu to ba za mu kashe ku ba tunda ku ba hijira bace za ku tunda kun ce madina za ku amma ku dokan mu alƙawalin cewa ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ba kuma sannan ba kama mushi za ku ayi yaki ba sai suka ce sun yarda saboda kada su kashe su da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ba su labari muha mun zo za mu yi hijira daga makka zuwa madina amma mun haɗu da kafirai sun tsare mu suna shirin kashe mu sai muka yi ƙarya muka ce musu mu ba hijira za mu yi ba kawai balaguro ne za mu yi a madina sai muka ɗauki alƙawarin cewa idan mun zo ba za mu kama ma mu yi yaƙi ba manzon Allah saboda adalcin shi yake ce musu insarifa manzon Allah yake ce musu kutahi fa insarifa nafi lahum bi ahdihim manzon Allah ya ce ku tahi tunda kun rige kun ɗauko alƙawalin cewa ba za ku kama mu a yaƙi ba ku tahi a cika musu wannan alƙawalin wa nasta'inu Allah alaihim amma kuma mu roƙi Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su wannan yana nuna maka cikakken adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah in ya ga dama sai ya ce musu ku kyale su duk da kun ɗauko alƙawalin cewa ba za ku kama mu ba a yaƙi kawai ku kyale su ku zo a kama mana amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka shi mutun ne adili manzo Allah yake cewa duk da su kafirai ne amma tunda an rige an yi alƙawari to Allah madaukakin sarki tunda an rige an yi alƙawari mu cika musu wannan alƙawarin mu kuma sai mu nemi kariyar sharrin su daga Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa inna ma yanhaakumullahu anil ladina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum Allah yana hana masu imani ne su yi kawanceceniya su yi alaka da mutanen da suka yake su saboda addini wa zaharu sannan wa akhrajuukum min diyarikum kuma suka kora masu imani daga gidayensu wa zaharu ala ikhrajihim kuma sannan suka taimaka a wajen a fitar da masu imani daga gidajensu Allah yake cewa anta walluhum wa'annan kafirran wa'anda suka hada wa'annan sifofin guda uku ya kar masu imani kora su daga gidajensu kamawa a kora su daga gidajensu to su ne Allah madaukakin sarki yake hana cewa a jibince su sai Allah yake cewa wa man yatawallahum duk mutumin kuma da ya saki ya jibince su to Allah madaukakin sarki zai yi mushi azaba sai Allah madaukakin sarki yake cewa asallah mai yiwa Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya da kamna tsakaninku da wa'anda ba su yi imani ba anan alƙawali ne Allah madaukakin sarki yake yi kamar irin yadda masu mulki ko masu son su ci mulki suke yin alƙawari su ce za mu muku kaza amma tana yiwa su yi kuma tana yiwa su ki to Allah madaukakin sarki lokacin da yima masu imani alƙawari ya cika musu wannan alƙawarin anan da Allah yake cewa asallah an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda anan Allah madaukakin sarki yana koya mana kakane za mu yi soyayya kuma kakane za mu yi gaba mutumin da sabani ya hada ka na rayuwa tare da shi to Allah ya nuna mana ayat tana nuna mana cewa kada ka nuna mai kiyayya duka saboda gobe zai iya zama masoyinka kuma ka koma kana jin kunyar abun da kai haka idan kana son mutum kada ka zurfafa duka saboda gobe zai iya komawa makiyinka alhali kai kuma ka tattare duk wani sirrinka lokacin da kuna soyayya lokacin da kuna kawanceceniya ka gaya mishi wannan ayar tana koya mana cewa idan za ka yi kiyayya da mutum to kada ka yi doguwar kiyayya saboda gobe idan ya zama masoyinka ka raga ma kanka innuwar da za ka zauna haka idan kana soyayya da shi kada ka nuna mai soyayya matuƙa saboda gobe zai iya zama makiyinka kuma sannan ya kasance yana da abun da zai zanki cuta maka da shi kamar yadda wani mawaki yake cewa ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma yake cewa ka so masoyinka ka so shi kadan kada ka so shi da yawa saboda gobe zai iya zama makiyinka haka makiyinka kada ka nuna mai tsantsar adawa saboda gobe zai iya zama masoyinka kuma idan ka hadu da shi ka zanki jin nauyin abun da yayi sai Allah madaukakin sarki yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum Allah madaukakin sarki ba za ya hana ku ba ku yi alaka da kafiran da basu yake ku ba kuma basu fidda ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhum a kyautata musu idan Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da su zanki kyautata ma kafirai da ba su wani dan abu na duniya to ina ta ga tsakanin mu masu imani zaka ga cewa wannan al'ada ce wadda an san Bahaushe da ita kyauta idan aka tada haki a wannan gidan zaka ga an kakkasa shi ana bi makwabta ana badawa amma yanzu wannan al'adar ta bace a tsakanin mu kowa idan ya samu nashi zai labe da shi da ƴaƴan shi ya canye sai dai makwabci ya zu kamshi to Allah madaukakin sarki ya umarce mu da cewa mu zanki ƴan majunan mu abun duniya saboda wannan yana ƙara danko na soyayya a tsakanin mu kina da ƴan kayanki masu haske ki kulle kwamfule guda ki tura akai makanwaki kana da buhun shinkawa bi ka ibtiya uku ka bada akai makananka kana da wani abu wanda dan uwanka baya da ka iba ka bashi koko makwabcinka shekara 20 banda gaisuwa babu abun da ya taba hada ku to wannan duka addini bai lamunce mana da wannan ba addini yana umartar mu da mu zanki kyautata ma junan mu mu zanki bada kyauta a tsakanin mu saboda soyayya ta ƙara ƙaruwa a tsakanin mu sai Allah yake cewa wallahu qadir idan dai Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa shi mai iko ne akan ya hada kafiri da musulmi kafiri da wanda bai imani ba su zamna a tare to wannan yana nuna mana cewa duk matsalolin mu kuma babu abun da ya gagara Allah madaukakin sarki sai mu sheda mu Allah madaukakin sarki shi kuma ya dauki alƙawalin cewa za ya karba mana sai Allah yake cewa inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci anan wannan jumlar tana koya mana cewa idan akwai mutum da kai mishi ba daidai a rayuwa ba to yana daga cikin adalci ka ce wani abun da ya faru kwana kaza da ni da kai ni ne ba ni da gaskiya ina son ka yafe mini koko abin da ke akwai tsakani na da kai ina so daga yanzu mu yahi juna mu dora sabuwar rayuwa wannan ayat tana koya mana cewa mu zan kishi bunta junan mu muna yahi ma junan sai Allah yake cewa asallahu an yaj'al mai yiwa Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya tsakanin kafirai da masu imani wannan kuma alƙawali ne wanda manzo Allah Allah madaukakin sarki ya cika ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawalin lokacin da aka zo fathu makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude garin makka ya yaki garin makka da yawa daga cikin mushrikai sun yi imani da Allah sai suka kasance yanzu ƴan uwa ne tsakanin su da ƴan uwan su waɗanda suka yi hijira har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan mutanen makka waɗanda suka kore shi yayi hijira yake ce musu ma za ta zannuna anni fa'ilun bikum mi kuke tunanin zani muku bayan cewa kun kora ni daga makka na je madina yanzu gashi na dawo nayi karfi hanna bude garin makka na yaki garin makka to mi kuke tunanin zan muku suka ce akhun karimun wa ibnu akhin karim suka ce ai kai dan uwa ne mai karamci za ka yahe mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhabu fa antum mutlaqa manzo Allah yace ku tafi ku ba ku da laifi na yahe muku dukkanin abun da kuka yi mana wannan yana nuna mana cewa mu zan kiyahe majunan mu duk abun da ya faru a tsakanin mu na sabani kuma sannan mu zan ki ganin cewa mun kamanta adalci a tsakanin rayuwar mu ta zamantakewa ta duniya to idan dai mun yi haka inna Allah yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son wa'anda su adillai ne kuma suna da adalci anan da Allah madaukakin sarki yace la yanhakumullah mun sha gayin cewa shi mai imani bai kamata ya jibinci kafiri ba to gashi yau kuma mu muna kasashe wa'anda sun yi imani amma muna hulɗa da kafirai za mu sanya su su tono mana mai su tono mana zinari koko su kama mana wani aiki wanda mu ba mu iyawa to duk kafirin da shi bai yakin ka sannan bai ma zagon ƙasa to wannan ayat ta ba da dama a yi hulɗa da shi a zo a yi sinyan kwantara da shi ga aikin da za ka mana lokaci zuwa lokaci mu biya ka koko ga abin da za ka ɗauka mu ma ga abin da za mu samu wannan ayar ta ba da damar cewa ana iya alaƙa da kafirin da shi bai cutar da mai imani kuma sannan bai yaƙar masu imani ina ganin kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh